time. I infiltrate every part of your mind. Under my influence, I'm completely subliminal. I'm bigger than biblical, I propel every criminal. Still, silent, sterile, desolate and ripple-less. Know that you are powerless. Saddle up and grapple with it. Know that I will shackle, impede and paralyze those that battle with it. Jesus ain't gonna save ya, he's a shit multitasker. But I can send you to slaughter whilst I moonwalk on water.
Come a little closer to me. Have you figured it out? Come a little closer to me. Gotta find a way to be free. Can you figure it out? Gotta find a way to be free.
Da 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 da